Taron wanda gwamnatin jihar Leja Zana'a Akwa Ibom suka jagoranta ya samu halarcin gwamnoni 17 daga kudancin Najeriya da suka hada da gwamnonin kudu maso yammacin Najeriya da na kudu maso gabashin Najeriya da kuma kudu maso kudancin Najeriya. Wannan ne dai taron farko da gwamnonin suka gudanar tun wanda aka gudanar a shekara ta 2005 a ƙarƙashin tsohon gwamnatin jihar Leja Bola Ahmed Tinubu. A sanarwar taron da gwamnatin jihar Legas Akinyemi Ambode ya karanta wa manema labarai a daren jiya ya bayyana cewa gwamnonin sun amince da goyon bayan kasancewar Najeriya daya kasa al'umma daya, sai dai ya ce gwamnonin sun bayyana goyon bayan su na sake duba yadda tsarin kasar ke tafiya a gwamnatance.
The South State Governors reiterated their commitment to a united and indivisible Nigeria.
Ya ce gwamnonin mun amince da kasancewar Najeriya kasa daya al'umma daya, sai dai akwai bukatar sake fasalta tsarin mulkin kasar sabanin yadda yake tafiya a halin yanzu.
The summit also reiterated its belief in true federalism and devolution of power.
Har ila yau, inji gwamna Akinyemi Ambode, gwamnonin sun duba batun harkokin tsaro da ya shafi yankin da sauran sassan Najeriya ta yadda za a bullowa lamarin. Duk waya al'umma yankin kudancin Najeriya suka ga wannan taro da aka gudanar tare abinda wani malami mai suna a Kinyede ya shaida mani.
Yes, you have the Southeast Caucus, you know, governors forum meeting regularly, the South-South governors meeting, the South-West meeting one way or the other.
Ya ce ana gudanar da taruka na gwamnonin kudu maso gabashin Najeriya da na kudu maso yammacin Najeriya. Wannan taro da gwamnonin suka gudanar wanda yake zuwa tamkar na farko a wannan zamani, muna ganin abinda ya dace ne domin zai taimaka wajen ciyar da yankin gaba. A ƙarshen taron dai gwamnonin sun bayyana cewa za su gudanar da taro na gaba ne a jihar Rivers ƙarƙashin jagorancin gwamnan jihar ta Rivers Wilson Wike. Taron gwamnonin na yankin kudancin Najeriya dai za a iya cewa tamkar koyi ne da ƴan uwansu na arewacin Najeriya 19 da suka daɗe suna gudanar da taron gwamnonin arewacin Najeriya. Taron kuma da ke duba matsalolin da ke fuskantar yankin da kuma gano bakin zaren warware shi, sai dai kuma tarukan yadda suke zuwa a daidai lokacin da ake tunkarar zaɓe na shekara ta 2019 da kuma batun sake fasalta ƙasar ya sanya ayar tambaya daga masu lura da harkokin siyasa da tattalin arziki da ma zamantakewar Najeriya a nan gaba. Barnage Brown, Murya Amurka daga Lagos.